Kimanin tan 70,000 na hatsi ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin rarrabawa mabukata a jihar Lagos da Ogun da Abuja da kuma wasu sassar kasar nan dake bukatan tallafi. Sakataren gwamnati Boss Mustapha ne ya bayyana haka a lokacin da yake ci gaba da bayanin irin matakan da mahukunta ke dauka wajen magance yaduwar cutar coronavirus.
I'm pleased to announce to you that Mr. President has approved the release of 70,000 metric tons of grains from the National Strategic Reserve for distribution to the poor, the vulnerable, and those whose livelihood will be affected by the lockdown.
Tuni ma gwamnatin Najeriya ta fara bada tallafi ga masu karamin karfi wanda har wa yau shugaba Muhammadu Buhari ne ya bada umarnin haka wanda aka fara daga karamar hukumar Kwali ta birnin Abuja ta hannun ministar ma'aikatar jin kai Sadiya Umar Faruk. Na tambaye ta ko me yasa aka fara daga wannan rukunin, sai ta ce
kowa yana duk wanda suka cancanta a ba wannan tallafi suna cikin rajista, amma saboda wannan policy na social distancing ba za mu hada mutane a tunkushi a wuri ɗaya ba, so an gama da wannan kungiya su tafi wasu su shigo su ma a yi masu yana da yawa kuma a nan Kwali kurun gidaje kamar 5,000 da wani abu ne za mu ba. Ayo, amma continuous exercise za a ci gaba da yi har sai an gama duka mutanen FCT.
Shamsiya Abdullahi tana ɗaya daga cikin rukunin farko da aka fara baiwa wannan tallafi.
Sunana Shamsiya Abdullahi, ni ma na samu tallafin 20,000 kun kuma ina godiya.
Shi ma tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalun ya ce ya yaba da wannan yunkuri da gwamnati ta yi, sannan kuma ya tofa albarkacin bakinsa yana mai cewa
dole ne a ba da tallafi a taimaki mutane, don ba za a rufe gari a ce ba tallafi ba. Ba wai magana wayan fitar miliyan 200 ko miliyan 100 abin da kuna da shi ya fi haka, idan ba ku fitar shi ba wallahi sai ku mutu kun bari. Saboda haka kowa ne kawai za a yi fitan kashe gobara, kowa zai fita abin da yake da shi a hada a dunkule domin a taimaka a dakile wannan cuta wanda ta zama bala'i wanda tana iya ta hallaka al'umma gaba ɗaya.
Wani daga cikin saukin da gwamnati ta bayar shine talala da ta baiwa masu saye da sayarwa da su yi cinikin su daga karfe 10 zuwa karfe 2 na rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.